sound our call.
So, say your boy.
Baby, na soki kisoni nima dan kin shiga raina na kama da sanki anamma hakurin da zana baki a zuciyarki zaki sani da sanki ne ke sa tunani kin ziga ni na you be the number one kuma baki da gardama kin hadi kin gama tun daga can kasa har sama na you be the number one kuma baki da gardama kin hadi kin gama tun daga can kasa har sama siyama irin ki shine take wuyar nema introduce you to all my niggas abokai na sanki shine dalilin naje garin nesa kece masauki na kina tunani na siyama irin ki shine take wuyar nema introduce you to all my niggas abokai na sanki shine dalilin naje garin nesa kece masauki na kina tunani na wani ya ga wata ya so wata kama take da yar gata inda rabana baby bayawa shike gyarawa baby yani ki kula ni ki ji wasu kalamai in so samu ne to ki kula so gani akan ki yar sarauta ni ko na ganta ban santa ko ta yi ban ni mota na ganki zan huta akan ki yar sarauta ni ko na ganta ban santa ko ta yi ban ni mota na ganki zan huta siyama irin ki shine take wuyar nema introduce you to all my niggas abokai na sanki shine dalilin naje garin nesa kece masauki na kina tunani na siyama irin ki shine take wuyar nema introduce you to all my niggas abokai na sanki shine dalilin naje garin nesa kece masauki na kina tunani na
sakwata wenshi